But one girl, they wear the native paint. Paint the body colorful, and then she starts the war. Her drums will summon all the people to a moon ashore.
In-body.
The battle of the ages.
In-body.
The wisdom of the sages. One bamboo pole being a low with by two judges. Hey, shama shimmy under. Without the body touches.
Down, Tony, down. Orange, go. Go down, Tony, go down, Tony. Down and William, go.
I have love for Maria, and Maria loves me. How about a man called Orfeo make us much misery? He proclaimed the limbo law because he walked her so. Soon the moon will shine upon another fight limbo.
Da 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 da